sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Birnin Khartoum ya fuskanci hare-haren sama da tashin bindigogi a ranar Asabar. Hakan na faruwa ne duk da matsayar dakatar da buɗe wuta da aka cimma, lamarin da ya sa ƙarin fararen hula tsirewa daga ƙasar, gudun kada rikicin ya ƙara runtsewa. An ga bakin hayaki ya lullube sararin samaniyar birnin na Khartoum, yayin da wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya bada hasken cewa ɓangarorin biyu sun nuna alamun hawa teburin sasantawa, ko da yake ba a tsayar da rana ba. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka jikkata tun bayan barkewar rikicin a ranar 15 ga watan Afrilu, yayin da fada ya kaure tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa-kai masu sanye da kayan sarki da ake kira RSF. Wannan rikici ya sa ƙasar ta Sudan ta ɗauki hanyar yakin basasa, lamarin da ya tunkuɗe tsarin gwamnatin wucin gadi da aka kafa don maido da mulkin demokradiyya. Watanni sun ce dubban mutane sun tsere zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar ta Sudan wacce ke gabashin nahiyar Afirka. Mutanen da suka tsira daga wani harin kisan kiyashi da ya auku a wani ƙauyen kasar Burkina Faso sun ce mutum 136 ciki har da mata da ƙananan yara aka kashe, inda suka dora lakin harin na ranar 20 ga watan Afrilu akan dakarun kasar. A makon da ya gabata, wani mai shigar da ƙara ya kaddamar da bincike kan kisan kiyashin wanda ya auku a ƙauyen da ake kira Karma da kewayensa, bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa maharan sun kasance sanye da kayan dakarun ƙasar a lokacin da suka farwa yankin. Wani hari ya kasance ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai kan fararen hula, yayin da ƙasar ta Burkina Faso take fama da mayaka masu alaka da ƙungiyar Al-Qaida da IS. Harin ya janyo kakkausar suka da Allah wadai daga ɓangarori da dama, inda aka yi ta kira ga ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kaddamar da cikakken bincike. Burkina Faso ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen yankin yammacin Afirka da ke fama da mayaka masu ikirarin jihadi, waɗanda ayyukansu suka fantsama zuwa Mali da ke makwabtaka da ƙasar. Dubban mutane ne suka mutu sanadiyar wannan rikici, sannan sama da mutum miliyan 2 sun fice daga muhallansu. Gwamnatin ƙasar ta yi Allah wadai da harin na ƙauyen Kama a wata sanarwa da ta fitar a ranar 27 ga watan nan na Afrilu, amma bata ambaci adadin mutanen da harin ya ritsa da su ba. Zanga-zangar adawa da shirin yin garan bawul ga fannin shari'ar Isra'ila ta ci gaba da wakana a birnin Tel Aviv a ranar Asabar, yayin da ake ci gaba da samun rabuwar kawuna tsakanin mambobin majalisar dokokin ƙasar. Tun daga watan Janairu, masu adawa da dokar suke ta yin gangami a birnin, wanda shi ne cibiyar kasuwancin Isra'ila da sauran sassan ƙasar, duk da cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya dakatar da shirin samar da wannan doka. Isra'ila na fuskantar tsananin rabuwar kawuna kan wannan doka, wacce take kokarin rage karfin ikon kotun kolin ƙasar, inda za a mika wa 'yan siyasa ikon zaɓar alƙalan kotun. Shi dai Netanyahu ya ce ana buƙatar sauyin don a samar da daidaito a fannin iko tsakanin ɓangaren shari'a da 'yan siyasa da aka zaɓa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kasuwa akai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa akai miki dole ya ziyarci karan shanu, karan awaki da kasuwar kayan gwari duk a garin Akinyele, Ibadan, inda ni tattauna da wasu 'yan kasuwa game da yanda yadda farashin kayayyaki yake.
Alhaji Bilyaminu jibirin dan baba sana'a ta sana'a saniya mu alhamdulillah zamu ce ga sarki Allah iyanu hawa hawa ne akwai miliyan 1 akwai 500 akwai 700 akwai ma kuma 1230
yanzu wannan mai baki da bari kamar
nan kamar sai giryan nan zane na abinda na hana ta naira 450
to wancan baki mu mai kafoni
dan baki 380
to fara can ba
faran nan 400 na hana shi
na ga wani mara kaho can
mara kawan yana ce mai baguda da yi kuma ta 500 ba goma saboda kaga abu hawa hawa yake kare yi
to ciniki na tafiya
to ciniki na tafiya daidai gurgurdo duk mun fita daga baharaliya yanzu muna cikin rubun asirin Allah
to ai ni kana sai da saniya nawa
to yanzu wurin Allah ya ka ciniki ina sai da 20 30 40 to yanzu kuma abun bai wuce a sai da 10 ba 15
a can baya an yi fama da rashin kuɗi a hannu
to yanzu akwai kuɗi sun samu gwamnati ta zakawo al'umma annabi kuɗi ta ce kowa yi walwala shi abin da zai shi kai koma ga Allah
an samu canjin kasuwa
an samu canjin kasuwa ga kowa maza da mata
sunana Mande Chairman Black Market
me yasa ake kiran wannan bangare naku Black Market
da din da yasa ake kiran ta Black Market saboda shanu ne ake saida wurin masu kararru waɗanda ba su da lafiya musamman da emergency kamar kaji asibiti
kamar waɗanda suke da na ƙasa kenan
kamar waɗanda suke da na ƙasa waɗanda ba su iya tashi
ya farashin su yake da sauran shanu
gaskiya suna da sauƙin farashi bisa ga waɗanda asayi saboda su dinka suka samu matsala dole a sayar in ba a sayar ba to ana iya samun akasar haka
yanzu an can da nake gani farin nan yana nawa
to gaskiya a hali yanzu yana iya 80 zuwa 85
to da a ce lafiya lau yake garo nawa ne farashin sa
inda lafiya lau yake zai kai 110
amma yanzu menene matsalar sa
matsalar shi yanzu kafar shi ta kare
ja fa dake tsaye cikin cingi ko danga
wannan ja gaskiya yana tsananin kuɗin shi 70
da lafiya lau yake fa
in lafiya lau yake gaskiya yana 100
kamar yawancin su ba su da illa ga lafiyar bil adama
gaskiya ba su da illa
duk da rashin lafiyar da suke da
ita ci sun yi awana sun awana ba su da ciwon da dan adam zai doka
to kuma ana sai
kwarai da gaske ranar da aka yi sallah in ka zo nan ba ka iske guda daya to an sai
ka san ai zabe farashi ya fi tafiya ko yanzu ne da aka kammala zabubuka farashin shanu wannan na Black Market ya fi tashi
gaskiya lokacin ai zabe ba mu da kasuwa saboda matsalar canji ana buƙatar sayan shanu to kuɗin ma babu sai dai kai transfer kuma ba a samu kuɗi cash shine ana masa amma yanzu alhamdulillah komai ya daso daidai
sunana Alhaji Sani Gumi wanda aka sani Alhaji Sani Chairman kasuwa Awaki a Kenyele Estate so alhamdulillahi kwanan baya mun dan samu tangarda kasuwa bisa ga canji da aka samu so amma yanzu gaskiya farashi ya tashi ba kamar kwanan baya ba kwanan baya muna samun kamar makamancin irin wannan ragon da kake gani muna saida kamar 30,000-35,000 to amma yanzu farashi ya kai 50,000-60,000 insha Allah
kamar wancan babban mai mayan kafo ne
kamar wannan babban in ka duba shi a kwanan baya muna samu ne 60,000-70,000 to amma yanzu farashi ya kai 100,000-110,000 insha Allah
to wannan udan karami fa
kamar karamin nan da kake gani ire-iren su ana kiwon su da kwanan baya ba su ci 15,000-16,000 yanzu suna kai 25,000-30,000
ga wani jambon surutan
irin waɗannan jambon sura da kake gani da ake kawowa daga arewa mahi yawancin su a da farashin su bai wuce 20,000-25,000 amma yanzu ana samun su 30,000-35,000 yanzu halin da ake
to wannan bakin bansuru shi kuma kamar yanzu yana nawa
to wannan bakin bansuru zai kai 30,000-25,000 a da kuma bai wuce 15,000-16,000
to me yasa aka samu canjin farashi
mahi yawancin kulakin mu a da ba su da kuɗi ga hannu kuɗi na bai wanda ake samu da miliyan 2-3 a hannu a da canjin nan da aka kawo bai wuce 200,000-300,000 a hannun shi in ya je maramakon ya sayo guda 50 ko guda 60 to wannan lokacin zai sayo guda 20 ko guda 15 mahi yawancin kuma masu saye suka zo ba su da kuɗi a hannu da za su sayi guda 10 guda 20 sai dai su sayi guda 2 guda 3 kwalki ya kawo guda 15 kai mai sayan 30 ka sayi guda 3 guda 4 kaga za a samu farashi ya karamta kenan insha Allah saboda yanayin da ake ciki amma duk wanda zai saye ya saida ba wani farashi a wannan lokaci gaskiya
Nana Alhaji Abubakar Dan Gwandu ina sana'a akuya tunkiya rago to farashi yanzu da farashi yayi kasa amma kuma yanzu farashi ya goma tashi na dabbobi
me yasa da farashin dabbobi yanzu kamar awaki da tumaki
to abin da tada farashi shine makasudi ya daga danganta daga siyasa da kuma canjin da an ka samu kwanan baya dabba ta fadi kwanan baya warwas akan karancin kudi da ba a samu a banki kuma in kaje a kasuwa ma ba za ka same su ba sai zan yan kasuwa sun ga yanzu a kasuwa kwanan baya ba samu mai ki a kawo wannan sai dabba ya zanka faɗi
a can baya yanzu wannan kansuru da nake gani kudin su kamar nawa
kwanan baya irin wannan ba zai wuce a ce ana samun shi ma naira 12,000 ba 13
to yanzu ba
in gaje da 22,000 ba za ka same shi ba to sauraki ya san ma
to kuma masu sai kamar customomi suna shigowa su sai
eh yanzu suna shigowa sabani inda an ka hito dun da ko ka shigo babu kuɗi ga hannu kuma sai suka zo sai suka zo na suka batowa akan haka ya zama dabba ta ƙara kullun sai ta zanta faduwa yanzu dai suna shigowa kuma abin kullun sama yake daga nan halai yanzu farashi yana tagina yi sama
sunana Alhaji Usman Idris Yako chairman na wannan kasuwa ta Akinyele Market sabuwar kasuwa kayan gwari chairman yaya kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa ta kayan gwari a nan Akinyele Ibadan to alhamdulillah wannan kasuwanci namu da halin da muka tsinci kanmu a ƙasa muna cikin masu godiya Allah saboda kasuwancin ina tafiya kamar inda ya kamata kuma wannan kasuwa alhamdulillah ta ƙara fadada idda can a inda muke da kuma zuwa mu nan an samu ci gaba fiye da kima domin yanzu akwai baki daga jahohi da dama na wayannan ƙasa Yarbawa dukkanin su guda hida suna zuwa wannan kasuwa suna sayan ka bayan haka har makotan ƙasar mu ma Benin da ina ne da suna zuwa suna sayan ka wannan kasuwa to a takaice chairman da me kuke saida a wannan kasuwa wannan kasuwa ta mu muna saida tumatir tattasai tarugu shambo albasa kubewa masara danya da dankali da dai sauran su duka kayayyaki wanda suka yafi kayayyaki na abinci duka ana sayarwa a wannan kasuwa ta mu yawanci daga waɗannan jahohi ne ake kawo muku kayayyaki a nan Najeriya tumatir majority ina zuwa daga Kano Katsina Sokoto irin su tarugu kuma sukan taso daga Sokoto again shambo yana zuwa daga Bauchi da majority daga jahohin arewacin Najeriya ake kawo to yanzu ana ce farashi yayi sama ne ko kuwa yayi kasa farashin wannan kaya namu dama ba farashi ne tsaye ba ikan yi sama ikan yi kasa a wannan lokaci da muka gama hidimar karamar sallah farashin kayayyakin nan bangaren tumatir shine yake tsada amma bangaren tarugu farashin sa ya riga yayi kasa a halin da ake ciki wannan kasuwa ta ku ta kunshi kabilu kala kala yaya hulɗar jama'ar da ke hada hada a cikin wannan kasuwa take dama kasa ta kowa ce kuma kamar bayanin da ka faɗa a wannan kasuwa an ka cewa zaka samu akwai Hausawa akwai Yarbawa akwai Inyamurai akwai dai sauran ma wasu kabilu na wasu kasashe na makotan Najeriya kuma duk hulɗa na tafiya lafiya alhamdulillah sakamakon haɗin kai da aka samu da kuma aid time faɗakarwa da muke wa ƴan kasuwa muna zama muna kiran su akan muhimmancin zaman lafiya saboda duk inda ake kasuwanci zaman lafiya yake kawo ci gaba wannan abu ya taimaka mana wajen an samu fahimtar juna babu wasu matsaloli
sunana Alhaji Sale Gajali sunana ta dillancin tumatir anan Akinyele Ibadan kasuwancin tumatir alhamdulillah babu abin da muke da Allah sai godiya tumatir mai kyau mai takarda ana saida shi naira 36,500 kwando
mara kyau fa wanda bai da takarda
wanda bai da takarda bai ne ana 30,31,32
ga wani can na gani kuma kamar ashe cikin karamin kwando
eh shi wannan ainihin abin da muke kiran shi anan goroso muna saida shi 9,10,18 sai kuma na kire shi wannan ana saida 15,14,13 kuma kasuwa alhamdulillah
wai da ina da ina ake kai wannan tumatir idan an saya daga nan kasuwar gwari ta Ibadan
ana kai kamar isanyi ijebode
ku suna na Ahmadu Karai hakika mu muna sana'a tumatir ne na anan kasuwa Akinyele Ibadan
kamar wannan naga cikin wata roba ce ko wani abu kamar kwai haka me yasa aka saki a ciki
kiret kenan ana sai da shi 10,000-9,000
to ina aka samu irin wannan na kiret din nan
masu yin babban kwando daban masu zuba kiret daban
to wani ya hi ciniki wani ya hi farashi kuma
ya danganta da masu zuwa sai wani in ta zo kiret za ta saya wani in ta zo kwando za ta saya
wato duka ɗaya ne
duk kowanne ana so kowanne ana sai suwa
sunana Shaibu Abdullahi wanda aka yi sani Shaibu Chairman Oyamabo a nan kasuwar Akinyele Market ta kasuwar gwari a halin da muke ciki yanzu dai farashi ya sauka a da muna sayar da shi naira 30,000-25,000 to a yanzu kuma na sayar da shi naira 13,000 bawa
kamar buhu kenan
kamar buhu 13,000 ba
to wancan buhu ne ha
buhun tarugu kuma abin da muke sayar da shi yanzu shine ake kira dangara muna sayar da shi naira 12,000-13,000
irin babban tatasai din nan fa
babban tatasai kuma farashi ya sauka naira 11,012 buhun tarugu shi muke saida naira 18,000 a yanzu 17
to me ka faɗo farashin duka waɗannan kayayyakin
gaskiya ba ciniki a cikin kasuwa kuma matan sun tsaya sun je cikin gari suna fama da rashin ciniki daga ga wata ta sai kaya yau amakin ta dawo gobe ba za ta dawo ba sai jibi saboda kayan da ta ita ma bai ta saida ba ka san duk shekara aka ce an yi zabe an gama zabe sai kasuwanci ya dan samu na kasu ta kuma
ba ruba ruba ba 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 ruba saboda
anan shirin kasuwa akai miki dole zai dasa aya a tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni madugun shirin Hassan Umar Tambuwal nake cewa mu zama lafiya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
na pastor Abubakar Musa Iglesia Assembly of God a birnin Kwani ina kira ga dukkan mu ƴan uwa na wannan ƙasa ta Niger a matsayin mu na kirsa ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan ƙasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan dai fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kirista suka kai mana ziyara ƴan uwan mu uwaye musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu muke musu zuwa mu musu baraka a lokacin azumi ma muna musu baraka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan ƴan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherin sa muna roƙo ga dukkan ƴan uwa su yi addu'a kamar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya dore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan bacci da kuma muhimmancin sa musamman ga lafiyar dan adam bacci abu ne dake da muhimmanci a rayuwar dan adam dan yakan taimakawa gabobi ko kuma sassan jiki wajen hutawa kuma samun isasshen bacci na taimakawa kwakwalwa matuƙa wajen samun lafiya bisa ga waɗannan dalilai yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Adama Ibrahim Jibril dake aiki a asibitin mata da kananan yara dake jihar Kano to likita barka da wannan lokaci kuma shin me ake nufi da bacci
assalamu alaikum barkanmu da warhaka bacci wani yanayi ne wanda rayuwa yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita gabaki daya idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum a yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon maida martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin dake damun yanayin farke wato ido biyu
to likita menene muhimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin dan adam
bacci yana da muhimmanci sosai a jikin dan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum yayi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum yayi bacci ma zai rabu da shi
akwai waɗansu sinadarai a jikin mutum waɗanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan DNA din mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato DNA repair waɗannan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function din sa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi na samun waɗansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda
ya kamata da sauran matsalolu ma da yawa to kin ga bacci yana da muhimmanci kenan
to kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci
shi babba wato kaman wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa 60 yana bukatar akalla awa 7 yana bacci awa 7 mafi karanci kenan akwai wayanda zaka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa 7 ba yana faruwa kamar dalibai haka na makaranta saboda karatu zaka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa 5 ba haka to wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between wato a tsakanin haka ko da rana in suka dan samu dan siesta haka dan irin wannan dan baccin na rana dan kadan haka sai kwakwalwa ta samu ta amma bacci awa 5 din ma ya dan yi babu laifi akwai wayanda ba sa yin baccin da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa 7 din kuma babu wani dalili kamar masu karatun jarabawa haka da shauran su to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan yi dan wannan baccin da zai kamo wannan awan nan ba wato idan mutum yayi baccin awa 5 da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gurin tsare-tsare ne dai a samu dai a dan cika shi wa'annan awannin su kuma yara wato wa'anda suke kasa da shekara 18 kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata 3 zuwa kasa daga awa 14 zuwa awa 17 shine lokacin da aka sa musu ake bukatar su samu wannan baccin yara kuma yan shekara 6 zuwa shekara 12 daga awa 9 zuwa awa 12 shine lokacin baccin su wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara wa'anda suka tasa daga shekara 13 zuwa shekara 18 su kuma daga awa 8 zuwa awa 10 na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu kasa da haka za a samu matsala me yasa wasu jariran zaka ga su ta kuka a rasa wani dalili ne to za ta iya bacci ne ba su samu ba wanda ya kamata to su ma yaran wani zaka ga ko yana bacci da rana haka ko kuma ga gadan yaro dai kamar ba lafiya to in aka bincika za ta iya fa bacci ne fa bai samu wanda yanda ya kamata ba na shekarun sa
to likita akwai wata cutar bacci da ake kira da sleeping sickness shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta
sleeping sickness wato African trypanosomiasis kenan kwayoyin cuta ne suke jawo ta kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani kuda wato tsetsai fly ya cije sa saboda shi wannan kudan shi kadai ne yake iya dauko cutar ya sawa mutum shine kamar vector kenan kamar yanda sauro yake jawo malaria to shi kuma wannan tsetsai fly shi yake sawa mutum wannan African trypanosomiasis din kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewa yana da ita sai a bashi magani ya sha sai kwayoyin cutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shikenan to kuma amma akwai kuma wato yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya haka mutum zai zo yayi ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci shine ake kira hypersomnia wato bacci ya yawa somnolence shine bacci halin bacci ko yanayin bacci to idan mutum yayi ta wannan baccin hypersomnia to yayi yawa gaskiya to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatrist wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yanda ya dace sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi wato insomnia kenan wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta yayi ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana yayi ta kirga awakai a sama amma ba za a iya baccin nan ba ya sha madarar duniyar nan mai dumi ba za a iya baccin ba akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kamar abin arziki sai kuma ya farka ko ta farka shikenan kuma ba za a iya komawa baccin nan ba to akwai matsala shi ma insomnia ne na wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum a tabbatar cewa ya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan ya samu yayi bacci akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala ko kuma a'a ana bacci ana tafiya ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa wayannan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa bace kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira da restoration ba wani kuma duk yadda ya gaji da ya ji wannan ko motsi ko kuma sauti to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin to shi ma duk a cikin gajiya ne amma idan yayi yawa to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wanda idan aka saka in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne akwai abin da zai nuna wannan pattern din da na faɗa da su idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu duk akwai wannan pattern din da za a gani a na'urar da za ta nuna cewa wannan bacci yake to amma fa gashi kuma idan shi biyu kin ga akwai damuwa kenan ko kuma a wannan baccin yake ko kuma a wannan baccin yake tunda baccin ma kala-kala ne akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye bana so ma shiga deep ne shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba to daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewa an fahimci muhimmancin bacci so shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata idan dan adam yana bacci wasu sinadarai sun fi aiki a wannan lokacin wasu sinadarai an fi sakin su cikin jinin mutum a wannan lokacin wanda suke taimakawa jiki ya aiki yadda ya kamata da rana da ma lokacin ma da yake bacci wani abu sai a lokacin da yake bacci da mutum yake bacci sannan zai yi kamar DNA repair din nan kamar yadda jiki yake wanke kwayoyin cells din da suka kusan mutuwa sai a wannan lokacin bacci aka fi yin shi yanda ya dace so ga ya mun idan mutum bai samu bacci yanda ya kamata ba me zai same shi sannan kuma kamar yanda na faɗa akwai wayansu sinadarai wato sanadai da mutum yake haduwa da su idan baya samun bacci yanda ya kamata wannan sanadi na farko kamar na obesity wato kiba ciwon kiba in fact ko kuma in ce yanda wayansu ma sai idan sun samu bacci ne suke rage sanadin wannan ciwuwukan cututtukan daji to kin ga kenan bacci yana da muhimmanci kuma rashin yin sa yadda ya kamata yana jawo sanadai na cututtuka daban-daban
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba don jin cigaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kama sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya